أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تمدي يومنا رانا الثلاثة رانا دائكي تفسيري كما سيشيخ بسامبا إسوا لغواء زنكسا كما كما يندي سابا شوا إذن بس ننزع قبات المحاضرة تبيو كما محاضرة kuma da ke muna kan hanya mun iso ba ta samu ba za a yi da sai muka ce mu dasa kan karatun mu na sifatu sawmin nabi sallallahu alaihi wasallama fi ramadan wato sifa azumin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin watan ramadan wanda wannan litafin muna yin karatun shi ranar alhamis ko wata ranar alhamis kuma ganin cewa ga ramadan ya gabato kenan ya kamata ya zamanto mun rarraka akan mu samu wani guziri wanda zan mu riski wannan wata mai albarka watan Ramadan. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gwada mana wannan wata na Ramadan, ya ba mu ikon azumtar shi kuma ya karba mana ayyukan mu. Idan ba manta ba wannan darasi na shidda zan mu tashi a cikin wannan littafi sifatu sawmin nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan na Salim bin Eid al-Hilali da kuma Ali bin Hassan Ali Abdul Majid. Allah subhanahu wataala ya jigan su. Wanda a karatunmu darasinmu na biyar mun tsaya inda suka kawo mana bayani game da abin da ya shafi as-sahur. Mun gani irin hikimar da Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta mana, wato ko kuma ya zamanto mustahabi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ringa yin sahur idan za a yi azumi. Haka kuma mun gani daga cikin irin falalolin wato shi yin sahur ɗin, wanda annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wani hadisi yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin wasu abubuwa guda uku. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin wasu abubuwa guda uku. Allah ya sanya albarka a cikin jama'a, haka Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin irin abin da ya shafi nama na miyan nama da buredi. Haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin sahur. Yana muna cikin dai babe na sahur, wanda kuma mun gani wani hadisi da ya nuna mana cewa Allah ya sanya albarka a cikin sahur da kuma alkai. Muka ce menene alkai? Shine au mutun ya ringa auna duk abin da zai gurguru ya zamanto ka auna shi daidai wa daidai. Misali a gida muka ce ya zamanto akwai buhun shinkawa ana dafawa, to kada ya zamanto kawai in an zo kwasa ne haka ake ba a aunawa a dafa. To idan ana aunawa, misali a ce kofi ɗaya zan mu ringa ci ko kofi biyu, to wannan sai Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a ciki. To haka shi ma sahur yana da albarka. A cikin fasalin wannan na abin da ya shafi sahur zan mu tashi kenan, inda malam ya kawo mana wato gaba ta biyu a ciki, shine cewa inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Wato malam yake cewa lalle Allah da mala'ikun shi suna yi ma masu sahur salati. Wato yana daga cikin falalar yin sahur, Allah da mala'iku suna yi maka salati idan ka tashi da kai sahur. Wanda mun gani wancan muka ce ba wai me ake cewa gwaninta bace ba, ba ganin ka iya bane bai zamanto kai ka ce kawai kai bakka sahur idan ana azumi, kai kawai bakka sahur, sai dai ya zamanto kai ka ce kawai bakka sahur. Ba gwaninta bane ba muka ce zamanto ka ce bakka sahur kawai kai hakka ne tashi da shi azumi. Yana abin da yake da falala shine ka tashi kai sahur. Yana shine malam yake ce mana yana daga cikin falalar yin sahur, wato Allah subhanahu wataala yana yi ma masu sahur salati. Haka mala'iku suna yi ma masu sahur salati. Menene salati da suke musu? Mala'iku addu'a ce suke maka, suna nema ma gafara, suna cewa Allah subhanahu wataala ya gafarta maka, Allah subhanahu wataala ya jiganka. Malam yake cewa wala'alla min a'zami barakati sahur anna Allah subhanahu wa ta'ala yashmalu mutasahhirin bil maghfira wa yasbiru alaihim rahmatahu. Wato Allah subhanahu wa ta'ala malam yake cewa yana daga cikin babbar albarka ta sahur, wato Allah subhanahu wa ta'ala yana gama wannan wanda suka tashi yin sahur yayi musu gafara. yayi musu gafara sannan ya cika musu rahamashi sannan kuma wa mala'ikatuhu rahman tastaghfiru lahum haka mala'iku su karan kansu suna maka istighfari suna nema ma gafara idan ka tashi sahur inda mun sani lokacin sahur shine karshen dare wato karshen dare sulsul akhir na karshe idan ka tashi kafin saukai sahur lokaci ne kuma wanda yake zafaffe na karba adda misali ka tashi kafin adaidaita ma abinci na sahur kai na tilfiloni wato ka roki Allah subhanahu wataala wannan babban lokaci ne wanda ya ana karba addu'a a wannan lokacin kuma gashi kuma Allah yana maka gafara kuma mala'iku suna nema ma gafara a wajen Allah subhanahu wataala malaiku yake cewa wata'dullaha an yaghfira anhu wato mala'iku suna roka maka Allah subhanahu wataala da ya gafarta maka li yakunu utaqa'ir rahman fi shahri ramadan fi shahri qur'an wato dan su zamanto iyantattu na Allah subhanahu wataala a wannan wata dan su zamanto iyantattu na Allah subhanahu wataala a wannan wata wanda mun sani watan ramadan wanda gashi ne yana zawwa wata ne wanda Allah subhanahu wataala a kowace rana yana da wasu wanda yake iyantawa daga wuta to idan ka tashi sahur mala'iku suna maka addu'a da Allah subhanahu wataala ya iyauta ka daga wuta kinan wannan yana daga cikin irin falala wato ta abin da ya shafi shi watan wato yin sahur haka malam yace to ga dalili kuma daga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake nuna maka lalle shi sahur innan yana da falala yana da albarka yake cewa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama السحور أكلة بركة فلا تدعوه ولو أن يجرأ أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين واتو النبي صلى الله عليه وسلم يكتوى السحور إن ونن دقاني واتو ونا أبنتني من البركة ونتن أبنتني من البركة فلا تدعوه كدك برش النبي يكتوى كدك برين سحور kai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ko da ku baka iya ba tashi kai sauro yake cewa walau an yajra ahadukum jur'atan min ma'i ko da ku ɗayan ku ya kwankwadi kwankwada ta ruwa ce idan kai misali baka iya ka tashi kai abinci idan kai ci abinci misali akwai da yawa wani zaka ji ya ce idan ya ci abinci wato abunin duka zai shi cikin shi be shin dadi to ka tashi ko gurgudan ruwa ne ka shafa guda saboda Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a wurin naka idan ka da ya zama to kawai kai baka saur kullun cikin Ramadan kawai dorere kake to ka bar falala ka bar albarkar da Annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya fadi a cikin wato wani masu yin sahur haka kuma yake cewa fa inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin lalle Allah subhanahu wataala da mala'ikun shi suna nema ma gafara wanda suke yin wato sahur bale yake cewa fa yanbaghi alla yafuta almuslim haja al-azhar al-azim min rabb ar-rahim wato abin da ya kamata kada ya zamanto kai bawa mutum musulmi wannan lada da yake cikin wannan wato tashi sahur ya kubuce maka kada ka bari wannan lada ya barka kinan gurgudan yanda zaka iya tashi koda jur'a ce koda kwankwada ce ta ruwa guda ka kwankwada to ka tashi ka sha wannan ruwan saboda ka samu wannan lada malaike cewa afdal sahurul mu'min at-tamr wato mafificin wato sahur da mutum mummuni zai yi da shi shine dabino wani cha zai yi dabino ko ba ya iya cika mashi ciki ba wani ya saba in zai yi sahur sai ya cika ciki to annabi ya ce mafificin madalla ga sahurin mummuni shine dabino wancan karatun mun gari irin yanda likitoci suka ga abin da ya shafi wato dabino abin da ya shafi sukari yana rike maka koda cikin ka babu abinci to idan ya nemi sukari in ka ci dabinin nan wannan zai tado maka ya zamanto baka samu baka sala a jumi'a in daga to idan kuma ka zamanto kai dabino bai iya rike ka to ka ci abinci kada ka bar dabinin sai ka dauko dabinin kuma ka kara shi dai ka yi kokari kai koyi da sunnata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine yake cewa qala sallallahu alaihi wasallama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana cewa ni'ma sahurul mu'min at-tamr madalla da sahurul mummuni shine dabino kenan in kuma ka iya cin dabino ka ci wani dabino guda 20 ka sha ruwa to wannan sai ka gwada ka gani na'am malai yake cewa fa man lam yajid falyahris an yatasahhar walau an yajra jur'atan min ma'in lima zukira wa liqawlihi sallallahu alaihi wasallama tasahharu walau bi jur'atin min ma'in wato malai yake cewa duk wanda bai samu ba ya tashi yayi sahur ko ya ci abinci ko ya ci dabinin wannan to kai kokari koda kamfata guda ce ta ruwa kai dauki ruwa ko guda ka sha wannan kai kokari ko shine kai saboda mine ka samu wannan falalai kuma ka shiga cikin inda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake fadi tasahharu walau jur'atan min ma'i wato ku yi sahur koda ku kwankwada ce guda ɗaya ta ruwa kina wannan duka yana nuna mana irin falalar sahur tashi kai sahur in wannan akwai falala Annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya ga irin falalolin da suke ciki mallan gaba ta uku yace ta'khiruhu wato jinkirta sahur wanda mun sani abinda yake wannan al'umma abinda yake sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam bangaren sahur da bude baki shine shi sahur ana jinkirta shi shi kuma bude baki ana gaggauta shi bude baki ana cewa rana ta fada kaukauyi ka sha ruwa mun gane shi a can kuma zai zo mana a gaba insha Allah shi sahur kuma shi kuma jinkirta shi ake so kai ka jinkirta shi har sai mene ya bayyana gare ka cewa alfajir ya fito asa ya bayyana gare ka cewa alfajir ya je to misali inda masallaci ne kake kwante kenan masallacin da suke kira akan daidai lokacin alfajir ne kai kwante da su kenan suna kiran sallah kana cin abincin ka ba kai tsaya ba ka ce nan da san community za a kiran sallah bari in tsida to wannan ka saba ma sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai in ka ida cin komin ka ka ida wannan kafin wannan lokacin ba lalle ka dauko wannan abu ne na kusa da baki wato ka ringa tabawa kafin ayi kiran sallah in kuma ruwa ne a kusan ka kana sha kenan wannan duka abin da yake nunawa cewa shi sahur wato ana dan jinkirta shi har sai alfajir ya bayyana ba fa kafin alfajir bai bayyana ake cewa a tsaye da sahur mallan yace wa yustahabbu ta'khiru as-suhur ila qabil al-fajr wato ya zamanto akwai istihbabin a zamanto an jinkirta wato shi yin sahur har zuwa gag da alfajir alfajir yazo kaf ya keto to he ka dakata abin da ya shafi sahur inka lianna nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wa zaid bin thabit radiyallahu anhu saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama da zaid dan thabit yarda Allah ta tabbata a gare shi tasahharu sun yi sahur falamma faraga min sahurihima lokacin da suka yi da sahuri insu qama annabi sallallahu alaihi wa sallama ila salati fa salla kaw an suna yi da sahur sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tashi akai tare qama akai salla idan ka gani yake gag wato da alfajir yanda annabi sallallahu alaihi wasallama wato yayi sahure wa kana baina firagihima min suhurihima wa dukhuluhuma fi salat qadra ma yaqra ar-rajulu fi 50 aya min kitabillah sannan kuma ya kasance gurgurdan wato kare wasu sahurin da kuma shiga annabi sallallahu alaihi wasallama akai salla kamar gurgurdan mutumin da zai karanta wato aya 50 ayi sahur ayi sallah in duka gurgurdan aya 50 misali yanzu wanda zai karanta aya 50 zai minti nawa za a yi ana karanta aya 50 ayoyi dai gurgurdo wanda yake kira qira'a shi ba mai gaugawa ba kuma ba mai a hankali ba an yi minti 10 ko 15 to kenan gurgurdan lokacin da yayi sahur in shi da aka shiga akai sallah gurgurdan wato karanta aya 50 bala yace faqad rawa anas ya rawaito hadisi an zaid bin sabit daga zaid bin sabit ya ta'alla tabbata a gare shi annahu qala yake cewa tasahharna ma annabi sallallahu alaihi wa sallam mun yi sahur tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama summa qama ila salati sannan ya tashi zuwa ga sallah qultu sai yake cewa shi anas kenan kam kana bainal adhani was sahur wato yau ya ne ne gurgurdan abin da ya kasance tsakankanin wato kiran sallah da yin sahur in kala yace qadara 50 aya wato gurgurdan yanda mutum zai karanta wato aya 50 idan duka wannan yana nuna mana shi sahur kana kai shi dak can ka jinkirta shi har zuwa daidai inda alfajir wato zai keto mallan yake cewa wa alam ya abdullah arshadaka allah annahu yajuzu laka al-akl wash-shurb wal-jima' ma zala ma zilta shakan fi dhuru'il fajr mallan yake cewa sannan ka sani ya kai bawan Allah ya halatta gare ka ka ci ka sha ka je ga iyalinka matukar wato ka kasance kana kokonto akan ketawa alfajir mi mallan yake ni misali kai ne duk yanda hanyoyin da kake dubawa na wato alfajir ya keto ko bai keto ba kana cikin binciken su wato bai bayyana gare ka ba cewa alfajir ya keto to kana iya ka ci abincinka ka sha ruwa wato ka je ga iyalinka wannan duka wato halal ne a lokacin saboda kana shakka bai bayyana ba gare ka saboda can Allah subhanahu wataala mi yake cewa jaya hatta yatabayyana lakumul haytul abyad ay hatta yatabayyana sai ya bayyana gare ka kai ne ka zo misali kana kwante da masallaci ayi kiran sallah ka tsaye da sahurinka kana cikin sahurinka to sai baka sani ba kai cikin daki kake misali kana cikin daki kuma dakin ka a rike in an yi kiran sallah ne kai sai aka yi kuffir to kai kuma kana da fano solar baka gane ba an yi kuffir kuma baka duba wa mantar sai ka zo kana ta cin abincin ka ashe kai halli manya salam to kaga wannan duka halin ne a gare ka wato ba a ce ba azumin ka ya kare saboda mini bai bayyana ba gare ka da fikir ko kuma mi ya zamanto ka so ka duba mantar in ka duba yar sallolin naka duka sun yi da sharri surtu yanzu da sallola ne kowa yake duba mantar babu irin mantar wacce ake ajiya a daki ko da ke akwai su ado ne kawai ake yi da su ba a samu sabata kuma an yi kuffir sai zamanto kai kana kokon toshin alfajir ya keto ko kuma bai keto ba to a wannan lokacin da kake wato halal ne ya halatta ka ci abinci ka sha ruwa har sai ya bayyana gare ka cewa lalle alfajir ya keto to yana bayyana gare ka to sai ka kane sai ka kane kenan nan sabanin mi sabanin mazhabar malikiyya malikiyya ta sai matakar kana shakka to ka tsira amma dai abin da yake zahiri abin da yake sun yi dauki taka tsantsan ne amma dai babu wani dalili da ya nuna cewa ba to ka tsira iyaka wannan halacci ne a gare ka in kai ne daman ka ci abinci ka boshi kenan kana iya ka tsira kai ka huto ka waje masallaci tun lokacin in kuma daman yanzu ne ka tashi ka dan yi retar kuma kana shakka kenan abin da yake gare ka akwai halaccin wato kana iya cin abinci wato ka sha abin sha yanda kake so kenan shine ma da yake so ya bayyana shine yace ma ma zinta shakan fi tulu'il fajr wallan yatabayyan wato bai zamanto ba ya bayyana gare ka faqad bayyana Allah jalla jalaluhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallama hadda tabyin wato lalle Allah subhanahu wa ta'ala hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana da manzon shi sallallahu alaihi wa sallama sun bayyana makurab bayani akan mene akan ketawa alfajir yake cewa mi hatta ya tabayyana lakum alkhaytul abyad min alkhaytul aswad wato fatabyin dhalik aw fa tabayyan sai ya bayyana tukun ya zamanto wato ka tsaye da sakure inka bima da yake cewa wal annahu jalla sha'nuhu afa ayin khata sannan kuma saboda ni Allah subhanahu wataala yayi ma al'umma wannan rangwame akan kuskure annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa amma wannan al'umma rangwame akan abin da yake kuskure da mantuwa da kuma abin da aka tilasta su hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da ya zamanto mantuwa ne kai to am musulunci ya ma rangwame shi yasa wani hadisi yazo annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man nasiya an salati aw lam yusalli aw nama anha falyusalliha idza zakaraha wato mutun ne ka manta baka yi ba wata sallah to annabi yake cewa kai sallar wannan idan ka tuna da sabanin kuma wanda ya jinkirta sallah da gangam ne yake yin sallah gashi nan an tare sallah an yi kiran sallah da gangam ka ka ki tashi ka tayi wasu malamai suka ce ko kai ma Allah bai amsa sai dai kai ta roƙon Allah ya gafarta maka amma idan mantawa ne kai to Allah subhanahu wataala ba zai karbi dauke ka ba Allah subhanahu wataala yake cewa rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana to nan kamar kuskure ne kenan za a dauka Allah subhanahu wataala ya yi wato rangwame akan kuskure wan nisyan da mantuha da mantuwa wa abaha al akl wal sharb wal jima' hatta tabayyun wato ya halatta mutun ya sha abin sha ya ci abinci da yaje ga iyalin shi har sai ya bayyana gare shi cewa alfijir ya keto washaku aw washaku lam yatabayyan shi kuma wanda yake shakka alfijir ya keto ko bai keto ba ai bai bayyana ba gare shi shakka ce yake li'anna tabayyun yaqinun saboda shi bai abinda zai bayyana gare ka shine yaqini akan ka lamir yata lahu lamir yata fi babu shakka a cikin shi fata bayyana wato ya bayyana kenan ka samu kai da bayyana ya bayyana gare ka cewa alfijir ya keto sannan kenan ka aje wato cin abinci kenan duka wannan gaban mallan yana nuna maka idan ya zamanto bai bayyana ba gare ka alfijir ya keto akwai halaccin ka ci ka sha ga je ka je ga iyali idan kuma ya zamanto ya bayyana gare ka kawai kai tsaye ka tsaye da wannan abin sha kada ya zamanto kuma irin yanda muke yi alfijir ya keto ko kuma ana kwance da ladan wanda yake kiran sallah kana ji an fara kiran sallar da ya alfijir yake zo ka dauko ruwa ka ce ai bai yi da saba to ai ba da kiran sallah ba ke da alfijir ake yi alfijir ne idan ya keto shi ladan yake kiran sallah kenan yana fara kiran sallah menene ya lokaci yayi annan lokaci menene kadai yake halacci akan ka kai ne kana shan ruwa ko kana shan kunun ka sai ladan ya fara kiran sallah to annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta wato ka ci gaba da sha ka ci gaba da sha ka ida sa kenan ka dan gaggauta ka ida sa shan abin shanka kada ka aije saboda mun ga hadisi a baya cikin wannan littafin Allah sa Allah da taddabu malam yake cewa hukumu wato hukuncin sahur shin shi sahur wajibi ne mutun ya tashi yayin sahur ko kuma mustahabbi ne ko kuma sunna ne malam yake cewa lidalika amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama amran muakkadan wato annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarni akan a tashi ayi sahur umarni wanda yake karfafe umarni wanda yake ya karfafa akan yin sahur man arada an bi an yatasahhar man arada sawma bi an yatasahhar wato mutumin da yake nihin yin azumi wato ya tashi yayi sahur fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa man arada an yasuma falyatasahhar bi shay dukkan mutumin da yake so ya tashi da azumi to yayi sahur da wani abu kenan nan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kamar umarni ne haka kuma wa qala wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa tasahharu fa inna fis suhuri baraka wato ku yi sahur saboda a cikin sahur akwai albarka kaga nan ma menene annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarnin ayi sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama wato summa malam yake cewa bayyana qimatu as-suhur bin nisba li ummatihi sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana wato daraja ko kuma qimas yin suhur ga wannan al'umma mun ga hadisi a can baya shine mimito mana shine yake cewa faslu ma baina siyamina wa siyami ahli al-kitabi akalatu as-suhur wato radiwa wanda take tsakankanin azumunmu mu al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da azumin ahli al-kitabi shine cin abinci na sahur su ahli al-kitab ba su yin sahur to mu musulmi muna yin sahur kina abinda zai bayyana ya rabe tsakankanin sahur azuminmu da azumin ahli al-kitab shine mene shine yin sahur kenan duka wannan yana nuna maka irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarni ya kawo yayi taukidi akan ayi sahur haka kuma wanaha an tarki a wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan wato mutun ya bar yin sahur yake cewa as-sahuru akalatun baraka mubaraka as-sahuru akalatun barakatin wato sahur wato wani abinci ne mai albarka wato fala tad'u kada ku bar shi kaga nan annabi hani ne kada ka bar yin sahur walau an yajra ahadukum jur'atan min ma'in koda ku ɗayanku ya kwankwadi kwankwada ce ta ruwa ka dauki ruwa ka kwankwade shi fa inna Allah azza wa jalla wa mala'ikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin saboda Allah da mala'ikun shi suna yima masu sahur salati kamar hadisin da muka karanta yanzu kenan wannan annabi yayi hani mahallin shahid anan shine fala tad'uhu kada ku bar yin sahur kenan annabi hani ne akan ka ayi sahur kada ka bar yin sahur kenan wannan ne yake nuna mana mutun yayi sahur kenan shine mafhumul mukhalafa wa qala a wannan lokaci kuma yake cewa tasahharu walau bi jur'atin min ma'in ku yi sahur koda kwa da kwankwada ce ta ruwa duka wannan malam suna koro maka wannan dalilan ne su nuna maka ya cancanta wato a ce wato yin sahur wajibi amma dai mene malamai sun tayi kan cewa ba wajibi bane duk dalilan da aka koro annabi ya ce ku yi sahur annabi ya yi hani ka a bar sahur annabi ya ce koda kwa ruwa ne ka tashi ka sha to malam sai ya ce kulna sai muka ce su masu littafin kenan wa nara anna al-amra an-nabawi huna muakkadan tawkidan hasisan min thalathati wujuh wato muna ganin wannan umarni da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarni ne wanda yake karfafaffe yayi tawkidin shi tawkidi wanda yake na sauri ya karfafe shi ya karfafa kuma ya kara maimaita tasahharu fa inna fi sahuri baraka fala tad'uhu malam yake cewa daga auzu daga wasu hanyoyi wasu abubuwa guda uku na farko al'amru bihi annabi yayi umarni da ayi yin sahur haka kuma annahu shi'aru siyamil muslimi wato yin sahur yana daga cikin wani sha'ira ce wani mai ake cewa wata alama ce daga cikin alamomin musulmi tunda zaka saba ma yahudawa haka kuma annahi an tarkihi kuma da hani da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi akan wato kada ya zamanto an bar yin sahur wannan abubuwa guda uku umarni akan yin sahur hani akan kin yin sahur da kuma wato yana daga cikin alama ta cikin alamomi na musulmi wato su ringa yin sahur yace hazihi alqara'inul qawiyya wa dalailul jaliyya wato dukkan wannan dalilai wanda suke masu ƙarfi da kuma adilla wanda suke mabayyana wa ba'a zalika kullu da duka haka malam yake cewa faqad nakal al-hafiz ibn hajar al-hafiz ibn hajar ya haka yito a cikin fatihul bari al-ijma malamai sun yi ijma'i ala nadbihi wa istihbabihi akan cewa shi sahur wato mandubi ne shi sahur halacci ne istihbabi ne an so ne kai sahur wato ba wajibi bane ba malam yace wallahu a'lam Allah ne mafi sani kenan nan malam me yake nuna ma ra'ayi shi ra'ayi shi yana nuna ma cewa sahur wajibi ne amma dai me yasa bai ce ba wajibi saboda manya-manyan malamai bus dai bakan cewa wajibi ne sun ce kan cewa istihbabi ne shi yasa shi bai zasu zo ba su ce a wajibi amma dai kawo ma dalilai wanda suke masu karfi dalilai wanda suke mabayyana wanda suke nuna maka cewa wannan abin ya kai ya zama to wajibi saboda akwai ka'ida ta malaman usulul fiqh duk inda umarni ya zo akan abin da ya shafi shari'a to me yake bayyana mana shine wajibi shine suke cewa al'amru yufidul wujub duk inda umarni ya zo a shari'ar musulunci aka ce kai kaza to ana nihi wajibi ne kai shi aka ce ka bar kaza ana nihin haramun ne ka bar shi to nan duk mun gani annabi ya ce tasahharu ku yi sahur fa inna fi sahuri baraka wani waje ya ce fala tad'uhu kada ku bar shi duka wannan malamin ya kawo ne don ya nuna maka kamar yana suna tayyaya cewa kan wajibi ne amma dai malamai sun tayyaka cewa shi sahur mustahabbi ne kenan abu ne wanda an so kai kenan yana da albarka mutum idan ya tashi wato yayi sahur ko da ku ruwa ne ka sha saboda karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ce kenan nan shine karshen abin da ya shahi wato wannan fasalin sai fasali na 11 malamin yake cewa ma yajibu ala sa'imi tarkuhu wato abin da ya wajaba ga mutumin da yake azumi ya bar shi azumi kamar yadda muka ce wannan littafin yana karantar da mu ne wato yaya ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi azumin shi a cikin watan ramadan ga ramadan kuma yana tunkaran mu kenan dole ya zamanto mun karanta mun koya wato iya gwargwado yadda zan mu kare wato azumin mu ya zamanto azumi ne karfafe zan mu gani abinda aka hana mu abinda kuma aka ce mu nan malam ya mana fasali kan cewa ma yajibu ala sa'imi tarku abin da ya wajaba akan shi ne azumi wato ya bar wannan abu malam yake cewa i'lam ayyuhal muwaffaq li ta'ati rabbih li ta'ati rabbih jalla sha'an yace ka sani ya kai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya mishi dace ga biyayya ga shi ga Allah subhanahu wa ta'ala anna sa'im shin cewa shi mai azumi huwa alladhi shine wanda samati jawarihu anil atham wanda gaban shi suka yi azumi suka kame akan wato abin da ya shafi zinubai idan aka tambaye mu waye mai azumi kauce muke mai azumi shine wanda ya kare bakin shi bai cin abinci bai zuwa ga iyali tun daga ketawa alfijir har zuwa wato faduwar rana to malam yana so ya gani ma wane ne mai azumi na farko yace ma shine wanda ya kiyaye gaban shi akan zinubai abin na daya sannan kuma yace walisanuhu anil kadhib والفحش وقول الزور يكاني باكيش اكن ابن ده يشاهي قريا اكن ابن ده يشاهي الفحشاء اكن ابن ده يشاهي واتو مغنى قريا قول الزور فدق قريا duka wannan abu na hudu sannan kuma yake cewa wa batanihi anishirabi wa ta'am sannan ya kare bakinshi ko kuma cikin shi akan ci da sha muna gane duka wannan wai yana gaima waye mai azumi dukan gaban shi akan zunubai bakin shi halshen shi akan ƙarya da faɗar ƙarya da kuma abin da ya shafi alfasha cikin shi akan ci da sha wa farjihi an rafath da kuma gaban shi wato akan abin da ya shafi zuwa ga iyali na biyar ko fa in takallama idan yayi magana ko kuma idan zai yi magana lam yatakallam bima yujrihu sawmahu ba zai yi magana ba da maganar da zai cutar da azumin shi wa in fa'ala idan ya aikata wani aiki lam yaf'al ma yufsidu sawmu ba zai aikata ba aikin da zai bata mishi azumin shi fa yakhruju kalamuhu tayyiban zai hutar da maganar shi ta zamanto magana ce wadda take dadadda magana ce mai dadi wa amaluhu salihan da aikin shi kuma ya zamanto aiki ne managarci wannan shine mai azumi da yawa mu azumi da muke yi Allah subhanahu wataala ya sa muna daga cikin irin wanda za su ringa yin wannan azumi wanda su kame gabansu akan zunubai su kame halishansu akan ƙarya akan alfasha akan fadi na wato fadar ƙarya su kare gaban su su kare cikin su akan ci da sha su kare duk inda za su yi magana magana ce da dadda duk inda za su yi aiki aiki ne wanda yake managarci saboda watan ibada wannan shine azumi shine azumi kai azumi ka san kai azumi Allah ya karbi azumin ka shine kuma azumin da Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin shi azumi cikin hadisi yake cewa man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda yayi azumin watan ramadan yana mai imani imani da Allah subhanahu wataala ne ya fallanta mishi wannan azumin ya kare dukkan wasu dokokin Allah subhanahu wataala wa ihtisaban sannan kuma yana neman lada ne a wajen Allah subhanahu wataala kai azumin ka da wannan niyye to Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi za a gafarta ma dukkan abin da ya gabata na zinubin ka kenan wannan irin shine wannan azumi ba azumin ba da zakka zo kawai ka zo ka zamana ne ana azumi kai dai kawai ka kame bakin ci ne zakka yi bakka yi bakka ci bakka sha bakka zuwa ga iyaki amma ƙaryace ƙaryace kai ne yi da wani ƙari kai ne fada ta banza kai ne alfasha kai ne duka abubuwa ka gama su sai zamanto ka tashi tutar babu kawai azumin da zakai kamar yanda zan mu gani hadisai da suka zo wajen daga Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa da yawa za a samu mutane wanda yayi azumin amma shi a cikin bai da ladan azumin kawai abu ɗaya ne yayi kawai yunwa ce da ishirwa ya wuni da ita amma bakka da ladan azumin to da yawa kuma akwai irin wannan kenan dole mutum ya zamanto ya lura akan wato azumin da yake yi ya kare gaban shi ya kare ganin shi ya kare jin shi ya kare wato halshen shi da dukkan wasu abubuwa da zasu yi su cutar da azumin shi sai malai yake cewa haza huwa sawmul mashru' la mujarrad insaka an al-ta'am wa al-sharab wato wannan shine azumi wanda aka shar'anta shine azumi wanda aka ce ayi wanda idan kayi shi Allah zai baka lada wanda muka gai wannan abubuwan daga ciki yake cewa wai ba mujarradi ba kawai zaman to ka kame bakinka akan ci da sha akan kuma abin da ya shafi shahawarka ba kawai da kai wannan ba shikenan kawai kai ka kame bakinka kai azumi a sai ka kare gabanka da kan abin da ya shafi zinubi sai ka kare harshenka akan abin da ya shafi ƙarya sai ka kare gabanka akan abin da ya shafi zuwa ga iyali ko kuma zinace zinace da dukkan wasu abubuwa makamancin haka fa sawmu sawmul jawarih anil atham mana yake cewa azumi shine azumin gabbai akan zinubi wato kai azumi ka kare gabanka akan zuwa ga saba ma Allah subhanahu wataala wa sawmil batan an al-ta'ami wa al-sharab da kame baki da kame wato ciki akan ci da sha haka kuma fa kama anna al-ta'ama wa al-sharab yufsiduhu kamar yanda yake cewa ci da sha yana karya maka azumi fa haka za al-asam taqti'u sawabahu haka zinubi da zaka yi cikin watan Ramadan ko kuma zinubi da zaka yi idan kana azumi take lalata maka ladan wannan azumin naka sai ya tashi kauka wuni ne da yunwa baka da lada idan wata asara ta kai wannan wanda mun gani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama wato yake cewa jibril ya zo wajen shi yake cewa wato ya taɓi ya hallaka Allah ya durmi ya hancin shi wanda ya zamanto Ramadan ya zo ya riske shi watan Ramadan ya zo ya riske shi amma bai yi ba aikin da za a gafarta mishi zunuban shi wata asara ta kai wannan wanda diyawa idan wanda zaka duba ka gani mutanen da suka mutu malamai suke cewa da za a ce su tashi zasu ce a ba su rana daya a cikin wata Ramadan irin yanda falalla take wanda mun gani misali wani bawan Allah shahada yayi a wajen yaki bayan shi da shekara daya wani ya zo ya mutu shi bawan Allah wancan he mahulki wancan wanda ya shahada mun san dai irin matsayin shahada a wajen yaki ga wanda wannan kuma yazo ya ƙara shekara guda amma wanda ya ƙara shekara guda ya yi shi wato matsayi aljanna shi wancan yayi zamanto abin yake bashi mamaki yazo yake tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ta kaka haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi shin ba yayi sallah ta gurgurdan shekarun wannan ba shin ba ya riski watan Ramadan ba to da wannan ne yayi wancan shi wancan shahada yayi amma wannan shekara ɗaya ce ya ƙara ya zamanto ladan shi ya karu shi yasa mutum idan ya zamanto karin da roƙan Allah subhanahu wataala ya sanya ma albarka a rayuwarka annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wani hadisi yake cewa khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu wato fiyayyen mutane a cikin ku shine wanda wato shekarun shi suka ja sannan kuma aikin shi yayi kirki shekarunka sun ja Allah ya maka tsawon rayuwa amma ni kana aikin kirki shi yasa ayi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada mutum ku ya ringa gurin mutuwa saboda baka sani ba la Allah Allah subhanahu wataala ya baka wasu shekaru kai aikin kirki ka ƙara samun matsayi a cikin aljanna idan kuma ka mutu yanzu kawo karshenka ne ya zo karshenka ya zo aikin ka ya tsaya sai dai wancan abubuwa guda uku idan ka bari sadaka jariya ko kuma ilimi wanda ake amfani ko kuma ka ake da mana garci wato yana ma adda su kadai ne idan ka bari wannan a duniya zai zama to kana samun lada amma bancin wa'annan duk idan ka mutu wato aikin ka ya kare abinda kai shi kadai ne naka kenan wannan shine azumi azumi da zaka yi dole ka kare jikinka akan abinda ya shafi wato abinda zai bata maka ladan wato azumi wa tufsir samaratahu fa tusir bi manzilati man lam yasum sai zamanto samarar shi dadin azumin abinda zaka samu na riba azumin wato ya lalace gaba kida sai ka zamanto kamar wanda bai yi ba azumi Ramadan in yazo ya huce gashi nan kamar ba kai ba komi kamar kai ba a zo ba da Ramadan tare da kai wata asara ta kai wannan ka kai asara babba shi yasa idan Ramadan ya zo dole mutun ya zamanto yayi ya ma kanshi miza ajur kai miza ajur in kanka ya zamanto dukkan wasu abubuwa da kake yi ka nisance su dukkan wasu abubuwa na alkhairi ka ringa neman su ka ringa kusantar majalis ka ringa kusantar inda ake ambatan Allah saboda duk inda kake kusantar ambatan Allah zaka ga zuciyarka tana samun wato tayi tafshi ya zamanto kawai in ba ambatan Allah ba ka ji kawai ba ka jin dadi kenan wannan shine abin da ya kamata mutum yayi malam yake cewa wa kad hasan nabi sallallahu alaihi wasallama almuslima as-sa'im an yatahalla bi makarimil akhlaq haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwaitar ga mutum musulmi wanda yake azumi wato yayi tahalli yayi adautu da makarimul akhlaq da halaye wanda suke managarta kada ya zamanto kana azumi a same ka baka da halin kirki inda diyawa ka duba ka gani idan ana azumi zaka ga wasu kawai sun runfaci ake yi banda yi da wani banda zancan banza ba a komi haka za a kwashe juri in ga baki ya wani idan gwanda wanda yaje barci zaci wanda mutumin da yaje kawai shi kwanta ne yaje barci da irin wannan zaman ka zamna a waje ana yi da mutane kuna yi da mutane ka zamna an ce wani kaza an yi ƙarya amma wani sharri an yi menene duka kuma wai kana azumi ka san karan kanka ko a gidanku ake karba azumin wannan wani ba a karba ba saboda baka zo ba da ka'idodin da ake yi na mai azumi shi yasa kuma idan kawai kana azumi ka nisanci dukkan wasu abubuwa lasiya ma Ramadan saboda shi sai shekara shekara yake dawowa la Allah baka sani ba Allah zai kai ka wancan shekare ko kuma wannan din ma da yake zawwa la Allah Allah subhanahu wataala baya kai ka ba lokacin shi yasa managarta sahabbai ko kuma magabata nagari idan Ramadan ya kusanto tun daga shekara wato tun daga wata 6 idan ya rage na Ramadan suke roƙon Allah subhanahu wataala Allah kai su Ramadan a shekara wata 12 ake wata 6 suke suna roƙon Allah ya Allah ka karba mana Ramadan inda muke ya Allah ka karba mana ya Allah ka karba mana sai sun yi wata 6 suna yin wannan addu'a kuma su yi wata 6 suna roƙon Allah ya kai su Ramadan na gaba saboda duk ibadar da zakai kai ne kai azumin kana kiyaye komi da komi sai zamanto kai wani laifi wanda Allah subhanahu wataala ba zai karbi ba ibadarka shi yasa dole ku kai ibada ka zamanto kana addu'a Allah ya karba ma wannan ibada bale yake cewa wayabta'idu anil fuhshi wattafahhushi walbaza'atu walfazazatu wa hadhihi al'umuri sayyi'a wa in kana almuslimu ma'murun bi ittiba'i anha wajtinabiha fil akfi fi kulli al-ayami fa inna an-nahya ashadda asna'a ta'dihi faridatu siyam wato abinda yake kuma akan musulmi a cikin watan Ramadan ya nisanci wato abinda ya shafi alfasha abinda ya shafi cin mutuncin jama'a abinda ya shafi wato rishin kunya abinda ya shafi kowace irin magana kawai kai bakinka bai da burki a cikin Ramadan bakinka bai da burki duk abinda ka huddo kawai fadi zakai malai yace dukkan wannan abu ne wanda yake ya kamata mutum musulmi ya nisance su malai yake cewa wannan abubuwan munana wa in kana koda ku abinda yake akan musulmi ba ma cikin Ramadan ba ya zamanto wajibi akan ka ka nisanci wannan to idan Ramadan ya zo abin ya hi karfafa ya zamanto ka nisanci wannan abin saboda aikin farilla kake kaiwa Allah subhanahu wataala shine farillar watan Ramadan kenan dole mutum ya tsara kanshi dukkan wasu abubuwa na alfasha dukkan abubuwa wanda suke magana ce ta banza koda ku bakinka ya saba hodi to kai kokari idan kana azumin wannan wato ka bari yin wannan malam yace fa yajibu 'alal muslimi as-sa'im an yabta'id an hadhihi al-a'mal allati tajrahu sawmuhu wato wajibi ne akan mutum musulmi ya nisanci wato wannan ayyuka wanda zasu cutar da wato azumin shi hatta yantafi'u bis-sawmi wa tahsilu lahu taqwa allati zakara Allah ta'ala has ya samu amfanuwa da wannan azumin nashi ya samu kuma menene hadafin da ake so mutun ya azumi shine tsoron Allah ya samu tsoron Allah da Allah subhanahu wata'ala ya ambata cewa kutiba 'alayya ayyuhalladhina amanu kutiba 'alaykumus siyamu kama kutiba 'alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun wato an fallanta mana wannan siyami azumi dan mu samu takuwa mu samu tsoron Allah saboda idan ka tashi yanzu ka duba kaga halin ka idan bayan Ramadan zaka ga komi na ibada yana ma sauki komi na azumin ma na nafila zaka ga kana yi ba irin wanda ba zaka gani a ce mishi ga Ramadan 6 Shawwal ma a ce rakiyar wata a ce ai ba shi bai ga wata wani zaka ga shi Allah Allah yake Ramadan ya huta Allah Allah yake Ramadan ya huta to wannan tun daga wannan ai ka san azumin nashi akwai alamatul istifham akwai ko wannan interrogation akan azumin nashi wanda magabata su suke ina ma rayuwar gaba ɗaya ta zamanto duka Ramadan ce saboda irin falalar da take sauka a wannan wajen amma kai ka shi kanka kana cewa a Ramadan din nan wallahi Allah sallah ta zo kaza ga zo idan an ga wata shikenan wani ra'a ce azumi ya kare to shikenan shi wa azumi yana karewa a komi yayi active komi yayi activan shi daman kamar ka ce shi ma yana daga cikin shedannin da aka dare ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk maradatu shayatin duk wani bujirarren shedani ana darne shi a cikin watan Ramadan to shi ma wannan zaka ga a Ramadan din kawai ya dan rage wasu abubuwa ne amma dai Ramadan yana karewa shikenan shine wani yake cewa ana cewa gowa za ga watan sallah da magaruba ba ji ba labari can sai ya ji wani kawai ya sha ruwa ya fito yana yi yace kawai ina ji azumin nan ya kare tunda ka gani har an fara wannan abubuwa kenan kawai an ga an shi an kunto shi dannin bijirarru har sun sa irin sun fara wasu abubuwa a cikin shi kadai fa kawai yana iyo to kaga wannan la'alla ko murna ce yake yi ta azumi ya kare ko kuma wannan kenan ya zamanto kai kana buƙatar abin da ya shafi wato jin tsoron Allah wanda shine hadafi na wato yin wannan azumin wato mutum ya samu tsoron Allah ya zamanto idan Ramadan ya huce kaji ƙarin imaninka wato ya ƙaru ba kamar kahin Ramadan ba malam yake cewa li anna siyam wasalatun ila taqwa wato saboda shi azumi wato wata hanya ce wata kafa ce wanda take kai ka zuwa ga tsoron Allah subhanahu wataala idan yakuffu nafsu an kasirin mimma tattaliu ilayhi min al-ma'asi saboda wato yana kame wato abin da ya shahi rai ga dukkan wasu abubuwa da yawa wanda suke kake lekawa akan zuwa ga wato sabawa Allah subhanahu wataala da kaulihi sallallahu alaihi wasallama saboda fadar da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa as-sawmu junna wato shi azumi garkuwa ne wanda mun gane shi a can kamar da yake karkuwa kar sabaka an bayyana zalika fi babi fada'il siyam wato azumi wato garkuwa ne kamar yanda ya gabata akan farkon babi da muka yi ko babi na biyu akan falala wato abin da ya shafi azumi malam yake cewa wa haka akhil muslim hadhihi al af'al al qabiha allati la budda an ta'rifaha litunkiraha wa la taqa fiha wa lillahi darul qa'il araftu ash-sharra la lish-sharri lakin litawqihi wa man lam ya'rif al khayra min ash-sharri yaqa'u fihi wato malam yake cewa ga wasu abubuwa wanda suke munana zan baka saboda ka san su ka kyamace su kada ya zamanto ka kwada cikin su a lokacin da kake cikin Ramadan a lokacin da kake cikin azumi malam ya kawo baiti na fadar wani sha'iri yake cewa araftu sharra wato na sani abin da yake sharri ba dan in yi sharrin ba abu ne na sharri nan da mu sani shi ba dan wai in yi sharrin ba saboda in kiyaye in yi taka tsantsan ka in fada wannan sharrin malam yake cewa man lam ya'rif al-khayra min ash-sharr dukkan mutumin da bai san ba zai iya dantancewa al-khairi da sharri to ya fa'u fi zai iya fadawa ga abin da yake sharri abu na farko malam yake cewa qaulul zu wato fada ta ƙarya kai kawo ƙarya idan aka baka abu ƙarya ko komi he kai ƙarya wanda yake azumi bai dace ya zamanto yana da wannan halin malam yake cewa hadisi daga Abi Huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم هنا جوا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله عز وجل حاجة أن يدع طعامه وشرابه النبي صلى الله عليه وسلم يكتوى دوكم متمن دبي برب فلا تكريا دكما أيكي دوانا كريا to falaysa lillahi hajatun, Allah bai da wata bukata ta ya bar ci da sha a cikin azumin nan shi, ka bar ci da sha in wannan kawo kaman ma baka yi ba, in dai kana ci kana azumi ka bar ci ka bar sha kuma kana karaita karaita, to idan kai fara wannan karaita karaitan to Allah bai da bukatan ma wai ka bari, kaman a ce ma ba a bukatan ma kai azumin bakka da ladan shi, to wannan babban abu da ya kamata mutum wato ya kiyaye akan abin da ya shafi wato watan Ramadan, akan abin da ya shafi yana azumi, dukkan abin da yake zai bata maka azumi ka nisance shi. Haka abu na biyu ma da yake al-lagwi war-rafs, wato dukkan abin da yake na lagawri, dukkan wata magana ta wato shashanci da kuma abin da yake na alfasha ko kuma ar-rafs ko kuma zuwa ga iyali, dukkan wasu abubuwa na wato ki a musulunci, to ka nisanci wannan a cikin wato azumi a cikin watan Ramadan. Malam yake cewa an Abi Hurairah radiyallahu anhu, daga Abi Hurairah yadda Allah ya tabbata a gare shi, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysa siyamu min al-akli wash-sharab, wato ai ba azumi bane ba wai ka bar ci da sha, ba shi bane azumi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innamas siyamu min al-lagwi war-rafath, shi azumi shine ka bar dukkan wani abin da yake lagawu, abin da yake na alfasha, abin da yake na mummunan zance, da kuma arrafas shine abin da yake wato zuwa ga iyali. Malam yace fa in sabata ahadun, idan wani yazo ya zage ka au jahilaka, ko kuma yazo ya maka wani jahilci ya maka wata wauda, an samu kana azumi wani yazo ya zage ka ko wani yazo ya bata maka ya maka wani wawanci, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace alaika fali faqul, kace mishi inni sa'im inni sa'im, ni azumi nake ni azumi nake, ka kare azumin ka, kare zaman to ya maka wauta ko ya zage ka kai ma ka dauko wani zage ka mai da mishi, sai zaman to kowa ya wannan ka zage shi ya zage ka, kowa ya zage uwayensa, Allah subhanahu wataala ya kare ni, kinan dukkan mutumin da ya zage ka ko ya maka wauta ko ya zo yana maka wasu abubuwa kana azumi, to ka ce mishi ni fa azumi nake ni wa azumi nake. Haka tarantarwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam take, lihaza ja'al wa'idu shadid min annabi sallallahu alaihi wasallam liman yaf'al hadhihi al-masawi fa qala sadiqul masduq alladhi la yantiqu 'an al-hawa, saboda haka malam yace tsoratarwa ta zo mai girma daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda yake mai gaskiya abin gaskatawa, wanda yake bai magana wato akan zissan zuciye shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa rubba sa'imin hazzuhu min siyamihi al-jubu wal-ataf, ce yawa daga cikin mai azumi bai da wani rabo a cikin azumin nashi, ba ce kawai ashirwa ce da yunwaye, kaga babu lada, yawa daga cikin masu azumi kuma haka ne, zaka ga wani gashi ne yana azumin kawai amma tutar babu ne, bai da wata lada akan abin da ya shafi wato wannan azumin. Wa sababu zalika, malam yace kuma sababin da yake kawo haka, anna man yaf'al zalika lam yufaqih haqiqata siyam allati amarna Allah biha, bai san ba haqiqanin azumin da Allah subhanahu wataala ya mana umar, rishin sanin haqiqanin menene zaka yi azumi shi yake kai ka wato kai alfasha, shi yake kai ka cikin Ramadan kai aikata wasu abubuwa wanda an hana mai azumi ne, kenan dole mutum ya tashi ya zamanto wato ya sani shin mai azumi ne ya kamata ya kare, shin mai azumi ne ya kamata ya yi, shin mai azumi menene ya dace ya zamanto wato yana kula da shi a cikin wannan azumin nashi, saboda mi, saboda azumin shi ya kai zuwa ga inda Allah subhanahu wataala zai karba mishi wato wannan azumin nashi. Idan ya zamanto azumin ka kawai kai haka ne, baka nije baka nema baka je baka nemi sani akan wannan azumin, sai ya zamanto kana yin azumin amma dai amma ya zamanto kawai wato azumin kana yin shi ne ba Allah subhanahu wataala bai karba ba, shine yace fa yu'aqabu Allahu ala dhalika bi hirmanihi min al-ajr wa sawab, sai Allah subhanahu wataala ya yi maka hukuma akan Allah ya haramta maka abin da yake wato na ladan wannan azumin. Shi yasa idan ya zamanto kana da wasu a gida, sawa'un kanninka ne ko yayinka ne ko diyanka ne, to kai kokarin matakar karin da sanar da su akan abubuwan da zasu ringa kiyaye akan azumi, saboda kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dukkan ku wato makiyaya ne, kuma kowa Allah subhanahu wataala wato sai ya tambaye shi akan wannan kiwo da ya bashi, diyanka ne kanninka ne yayinka ne, idan basu sani ba kai ka sani, yi kokari matakar kokari ka sanar da su cewa mai azumi ba bai yin kaza, ya kamata ka san cewa ga halin da ya kamata shi mai azumi yayi, abu kaza bai da kyau, abu kaza zai karya ma azumi, abu kaza zai kaza, shi yasa da yawa sai azumi yazo zaka ji ana tattambayin malamai cewa kan kaza ni ne ina azumi nayi kaza mi zan yi, ni ne ina azumi nayi kaza mi zan yi, da a ce tun farko ka sani wato abubuwan da ya shahi hukuncen azumi da ba za ta kai ka ba ma ka aikata wannan abu. Allah subhanahu wataala ya datar da mu. Malam yace min ajli zalika farraqa ahlul ilm min salafina as-salih baina an yakuna an-nahy bi ma'na yaxtassu bil ibada fa yubtiluha wa baina an la yakuna mukhtassan biha fala yubtiluha. Shi yasa malamai magabata suka farraka abin da yake shahi ibada, cewa hani idan ya zamanto yana da ta'alluqi da ibada farkonta da karshenta to wannan zai lalata ta, haka kuma idan ya zamanto bai da ta'alluqi da ita baya wato lalata ta ba. Wannan kaida ce ta malaman usulul al-fiqh. Insha Allah nan zamu tsaya da fatan abin da muka fadi daidai. Allah subhanahu wataala ya bamu ladan gaba daya kuskure da muka yi, kuma Allah subhanahu wataala ya shahe shi ya gafarta mana zanubanmu. Insha Allah ranar Alhamis kenan zamu ci gaba kenan mu dasa insha Allah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.